bisa ga yadda matsalar rashin tsaro ke ci gaba da wanzuwa a wasu yankunan Najeriya. Fatar akasarin jama'a tara taya ne akan jami'an tsaron kasar wajen kare rayuka da dukiyoyinsu. Rundunar sojin Najeriya ita ce ke sahun gaba wajen kare rayukan 'yan ƙasa daga salwanta, kuma da yawa rundunar na cewa tana kokarin saukar da nauyin da ya rataya akan ta a wannan haujin. Akan hakan ne ma majalisar wakilan Najeriya ta soma binciken ayyukan rundunar soja a ko'ina cikin fadin kasar da zumar sanin ayyukan da ta gudanar a wannan shekara, domin duba yiwuwar amincewa da ayyukan da ta tsara gudanarwa a shekara mai zuwa ta 2023. Wakili a kwamitin majalisar akan ayyukan soji, Architect Ibrahim Al-Mustafa, shine ya wakilci shugaban kwamitin Abdulrazak Namdaz a wata ziyara da kwamitin ya kai a yankin rundunar soji na 8 da ke Sokoto.
Mun zo ne mu gani mai idanunmu da kananmu abin da suke yi, ko kuma abin da suka yi da kuɗin da aka ba su dama su kashe a wannan shekarar. Kuma mu saurare su, akwai wasu matsalolin da suke da shi za mu taimaka. Sannan kuma gefen operation nasu wanda suke fita daji su yi na yaƙi, kun dai san cewa wannan yankin namu yana cikin matsalar rashin tsaro na wannan masu ɗauke-ɗauke mutane da kuma satin shanu. So kuma cikin ayyukan da suke dai cikin iyawa Allah, kun ga abubuwan suna sauki.
To ko menene kwamitin majalisar ya tarar a yankin na 8 na rundunar sojin?
Kusan cikin wannan shekara suna gudanar da ayyuka na aikatau kusan 46, wanda mafi yawancinsu sun kusan gama su, wanda ba ƙaramin abu bane. Jajanta ayyuka ne mun gane su, kamar da kuka sani yadda division ta yi kwabarin jihohi hudu, Sokoto, Kebbi, Zamfara da Katsina. To a ko'ina suna aiki, so mun gani kuma mun gamsu.
A bangare ɗaya kuwa, duk da ayyukan da rundunar sojin ke gudanarwa, matsalar rashin tsaro na ci gaba da yin barazana ga rayukan jama'a, duk da nasarorin da ake samu akan 'yan ta'adda a wasu sassa na ƙasar. A yankin gabacin Sokoto, ƙananan hukumomin Isa, Sabon Birni da Ilela kowace rana suna fuskantar hare-hare daga 'yan ta'adda. Wakilin jama'ar Sabon Birni a majalisar dokoki ta jihar Sokoto, Aminu Al-Mustafa Boza, ya ce su har yanzu ba su ga kokarin da ake cewa ana yi ba da daƙila ayyukan 'yan ta'adda.
Shekara hudu da suka sojoji suna operation, mu da yankin mu ba mu san barawo guda wanda soja ya kashe ba, amma dai an kashe soja he da 30 cikin shekara ga uku, wanda kuma ni ina da hujja. Akwai ɗaya rana an kashe soja da soja da civil defense an kashe 22 a cikin garin Dama, wanda aka kawo gawawwakinsu na asibitin ƙwararru ta jihar Sokoto. Ni shawarar nika ba da ni Honorable Aminu Boza, a ware ma 'yan sanda kuɗi manya da a sai musu motocin nan da ake ce ma APC, a ba su makamai masu kyau, a ba su abin gallon lura na yau da gobe. Wallahi da yarda Allah za mu samu sauki. Dan mun samu sauki bisa ga 'yan sanda, bisa ga sojoji, dan 'yan sanda suna mana aiki.
Samun dawowar zaman lafiya da kwanciyar hankali babbar fata ce ta 'yan Najeriya, domin ta hakan ne kawai za a iya samun gudanar da lamura cikin nasara da kuma kawo ci gaban ƙasa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.